shafin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yayin da shugabannin kasashe sama da 100 ke shirin halartar wani taron koli na yanar gizo akan demokaradiyya wanda gwamnatin Biden ke tallafawa a mako mai zuwa, kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama da na masu fafutuka sun ce suna buƙatar ganin an ɗauki ƙwararren matakai akan masu mulkin danniya da kuma amincewar da Amurka za ta yi cewa tana da aikin yi domin bunƙasa cibiyoyin demokaradiyyar ta. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, taron koli na wani biyun da za a gudanar a ranakun 9 da 10 ga watan Disamba zai baida hankali ne akan abubuwa uku: karin mutane daga ayyukan masu mulkin kama karya, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma mutunta 'yancin bil'adama. Wannan taron na cikin ƙoƙarin da Amurka ke yi na tabbatar da sake ɗaukar ragaman shugabancin ƙasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a duniya. A ta bakin shugaba Joe Biden, yana mai cewa Amurka ta dawo bayan shekaru 4 na gwamnatin Donald Trump, lokacin da kasar ta janye daga yi wa ƙasashen duniya shugabanci. Ƙasashen China da Rasha sun ƙarfafa dangantakansu a fannonin siyasa, tattalin arziki da kuma hulɗar soja a wannan shekara, duk da tarihin rashin jituwa tsakaninsu a baya, yayin da ƙasashen suka ce suna jin haushi akan abin da suka kira ƙaruwar matsin lamba daga ƙasashen yamma. A wannan shekara, ƙasashen biyu sun gudanar da jerin atisayen soja, kana sun fitar da sanarwar diplomasiya da dama na haɗin gwiwa da ke auna ƙasashen yammacin duniya. Ga misali, a ranar 27 ga watan Nuwamba, jakadun ƙasashen biyu sun fitar da wata sanarwa ga Washington da ke ƙalubalantar taron kolin demokaradiyya da Amurka ke jagoranta, cewa taron zai kawo rarraba a duniya. Babu Rasha a cikin jerin ƙasashe 110 da aka gayyace su zuwa taron. Rasha ta dogara akan ɗimbin arzikin masana'antu na ƙasar China wajen fitar da mai da iskar gas, yayin da ƙa'idojin muhalli a ƙungiyar tarayyar Turai ke kawo cikas ga shigo da makamashi a can, inji Vasily Kashin, babban jami'in cibiyar nazarin gabas mai nisa ta kwalejin kimiyya ta Rasha. A yau Asabar, 'yan Gambiya za su ɗunguma zuwa kada ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa na farko a cikin shekaru 27 ba tare da sunan tsohon shugaban ƙasar Yahya Jammeh da ke gudun hijira a kan akwatin zaɓe. Jammeh, da batun tasirin mulkin kama karya da ya yi, ya yi kamari a yakin neman zaɓe. Ya kwace mulki ne a wani juyin mulki da sojoji suka yi a shekara 1994 har zuwa lokacin da ya sha kayi a hannun Adama Barrow a zaɓen shekarar 2016. Jammeh ya fice kasar tare da uwar gidansa, suna gudun hijira a Equatorial Guinea a shekarar 2017, kana yana mara wa jam'iyyar haɗaka baya wanda madogon 'yan adawa Mama Kande ke jagoranta, wanda ya zo na uku a zaɓen shekarar 2016. 'Yan takarar shugaban ƙasa 6 ne ke fafatawa, ciki har da Barrow wanda yake takarar neman wa'adi na biyu, duk da alƙawarin da ya yi a takararsa ta farko cewa ba zai sake shiga takara karo na biyu ba. Hukumar sasantawa ta gaskiya da kuma bin kadi da Barrow ya kafa ta faɗa a ƙarshen watan Nuwamba cewa akalla mutum 240 sun mutu a ƙarƙashin mulkin kama karya mafi muni da Jammeh ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa yana ɗaukar matakai masu tsaurin gaske da za su hana Rasha a ta'azzarar da hali da ake ciki a kan iyakarta da Ukraine, inda Moscow ta jirge dakarunta da kuma kayan aiki tsawon makonni. Halin da ake ciki a kan iyakar gabashin Ukraine ya haifar da tsoron cewa Moscow na shirin kai mamaya a kan makwabciyarta. Rikicin da Rasha shi ne babban abin da taron ministocin ƙasashen NATO a wannan mako ya maida hankali a kai, inda babban sakataren ƙungiyar NATO John Stoltenberg ya yi kashedi ga Rasha cewa duk wani tashin hankali da za ta haddasa za ta ga mummunar sakamako. Da safiyar jiya Juma'a, ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce zuwa yanzu Rasha ta jibge sama da sojoji 94,000 a kusa da iyakar Ukraine, yana mai cewa akwai yiwuwar tana shirya gagarumin kai harin soja a ƙarshen watan Janairu. da aka tambaye shi akan hali da ake ciki yayin wani jawabinsa a fadar White House a jiya Juma'a. Shugaba Biden ya faɗa wa manema labarai cewa yana ci gaba da tuntuɓar ƙawayen Amurka a Turai da kuma Ukraine. Ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da mai bada shawara akan tsaron ƙasa Jake Sullivan su masu danan suna ɗaukar matakan da suka dace. A ƙarshe, wani gungun musulmi a gabashin Pakistan sun kashe wani ɗan ƙasar Sri Lanka a jiya Juma'a kada suka ƙona gawarsa bisa zargin cin mutuncin Annabi Muhammadu. 'Yan sanda sun gano mutumin da aka kashe da suna Priyanta Kumara. Yana aiki ne a matsayin manajan aika kaya a wani kamfanin yin kayan wasanni a Sialkot.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya, na gwamma an tashi lafiya.
lafiya dalau ya sanyi
sanyi sanyi lokaci sai ku aka tashi kuma a New York ko kuma wanda an saki samun bulle cutar nan kuma a New York
wallahi abu malam akwai fargaba
farko ma lokacin nan aka fara samun hawanta da ya farko kuma gashi
a fara da wannan to muna roƙon Allah ka Allah ya sa mu ga irin wannan abin da muka gani a bayan na ainihin corona din
amin
saboda wannan nau'in an ce kuma akwai hatsari gaskiya
eh to hukumomi kuma suna ta ƙara ƙarfafa al'umma a dauka karbi wannan rigakafin domin ita ce kawai hanyar samun sauki
haka ne
to Allah ya samu gabata
na in ke ba din ai dani sai ka ce sanyin nan ya zo miki da dan muramura
ai ni ba na zama kusa da kwadayi mura gari ne inde na shiga ɗakin da wani yana mura sabuwa to sai na
shikenan to Allah sai
to na kai garin ku ake aure yau
eh haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar taya murna bari mu faru daga Najeriya inda zamu mika sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Balarabe Kuban da na marigayi Alhaji Ibrahim Wambai na aure ƴaƴansu Nura Balarabe Kuban da kuma amaryarsa Aisha Ibrahim Wambai wanda za a daura a ranar Asabar din nan kenan wato yau din nan za a daura wannan auren da misalin karfe 12:30 na rana a gidan Alhaji Muhammad Nakamu Galajiman Gusau Kanuri Gusau to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Abdullahi Mai Littafi a birnin Kumasi da na Sheikh Armiyau Shaibu wato kakakin babban limamin kasar Ghana kenan National Chief Imam wanda za a daura auren ƴaƴansu da suka hada da Salahaji Abdullahi Mai Littafi da Bilal Armiyau Shaibu wanda za a daura a ranar Juma'a wato 10 ga wannan watan Disamba kenan a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a masallacin Seven Sisters wato Ghana Muslim Welfare Center a bayan sallar asar kenan a birnin London to dukkanin auren Allah ba da zaman lafiya kuma ya ba su zuri'a daya ba
amin sun mu amin
Oh, yeah.
Alheri, kafin mu fara gaishe-gaishe, bari mu mika wannan ta'aziyya zuwa ga ma'aikatan gidan Zuriya FM, ɗaya daga cikin gidajen rediyon da sashen Hausa da muryar Amurka ke hulɗa da su a birnin Kumasi. Na rasuwar shugaban gidan rediyon Alhaji Abubakar Haruna, wanda za a yi addu'arsa ta mako guda a gidansa da ke unguwar Asabe a birnin Kumasi, da misalin karfe 10 na safiyar nan idan Allah ya kai mu. To Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya.
Amin, sunmu amin. To bari mu kuma sada zumunci baba gaisuwar fata alheri ta bare huce daga Adamu Habu Umar Enyanga, karamar hukumar Taura a jihar Jigawan Najeriya. Yace yana mika gaisuwa zuwa ga babansa Malam Habu Umar da baba Isa Maje Taura da General Inuwa Gwace Bumau, sai kuma Alhaji Mansur Sida Hadija da kawo mai dugu guru da kuma Buhari Hayan guru, sai Sani Muhammad Chindo Bauchi da Aminu Adamu Malam Maduri da kuma Muta Wakil Gambo Dako, sai kuma gaisuwar fata alheri ta abari ya huce daga Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filatan Najeriya. Yace yana mika gaisuwa ga abokinsa Ibrahim Musa Wada da JT Love G Kanduna da 001 Rago Machu Filanin Gindin Akwati da Adamu Babangida Ayuku Filanin Gindin Akwati, sai Muhammadu Dan Jambawa na makanikin mashin Gindin Akwati, shi ba ya sake shigowa wannan, da Abbas Lawal mai shago Yalwa da kuma matarsa Maimuna, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwa a bari huce daga Bala Muhammad Dambar jihar Bauchi. Yace salam BOA Fila a bargin huce, ina son ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga Nasiru mai wankin hula Dambar, da Alhaji Garba Fiyo Dambar, da Alhaji Waziri Ayuba da Gauda, da Bala Galbe Dambar, da Alhaji Abdu Sarkin Shano Dambar, da Alhaji Ahmadu Baraya Waziri Dambar, da Alhaji Shehu Mai Kanti Dambar, da kuma Alhaji Masaudu Mai Goro Dambar, da Alhaji Kamisu Mai Kemis Damban, da kuma Adamu Haman Damban. Yace da fatan suna lafiya. To sai kuma gaisuwar a bari huce da tattu daga Haruna Muhammad Katsina. Yace yana gaida Alhaji Shafiu Madawakin Inono da Malam Garba Abu Abdullahi Jikamshi, malami a Katsina Polytechnic kenan a sashen koyar da aikin jarida, da injiniya Alhaji Binyaminu Muhammad Alababa, permanent secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina, da fatan sun tashi lafiya a wannan safiya.
To baba, kamar yadda muke faɗa kullum, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka bari mu wuce da yan kalilan dake hannuna gaisuwar a bari huce zuwa ga Malam Ibrahim Ado Kurawa Kano, da Lamara Abdu, da Professor Umaru Fati, sai kuma Professor Fatima Batul Mukhtar, sai kuma Bala Isa, da Suleiman Sabo Sara, da Sa'idu Liman Kwari, da Sa'idu Sabo Benin Kudu jihar Jigawan Tarayyar Najeriya, sai kuma Malam Ya'u Malamin Gayya, da fatar an tashi lafiya.
Amin.
Dawo 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 daw juna kuma banta bayan wasa
to baba kace ka samu wasika daga
Ado Salati goma ga Annabi yau malam ba da ma ai
Ado Salati ya ko mun da wannan labarin ya fa kirga
Masha Allah
ya kila ya kai so 100
iko Allah
kila ya kai so 100 sabili da ka tilas ka karanta wannan
eh haka yake wallahi wannan labari na shi ko abin saurare ne
ga ko da ban dariya
shi da matarsa ne Jamila suka turo da wannan labari na san kin buɗe kunnuwa ki ji
ai ga ni na fa ga shi ne ake cewa wai masu zuwa ta tsuniya ce kunnan kunawa
kunnin kunawa
to kunne na ji
ga
uku ku sha labari to la kar na uku
wannan ma ina koyi abin da yafi haka a ƙara wato sakon da ya aika mana shine wata rana ne aka yi wani hatsarin mota mai munin gaske wato domin ku har mutum biyar sun mutu a cikin motar sa'annan kuma mutum shida sun jikata to sai ministan lafiya ya kai ziyara a lokacin da ya je asibiti sai ya tagumi yana kallon su wato ya dauki lokaci mai tsawo bai ce kufan ba yana buɗe baki abinda ya ce wallahi na yi alƙawarin zan ba da tallafin naira 5,500 ga duk wanda ya jikata sa'annan kuma na yi alƙawarin zan ba da tallafin naira 10,000,000,000 ga duk wanda ya rasa ransa rufe bakinsa ke da wuya sai ɗaya daga ciki wato to ba zan ambaci sojansa ba ɗaya daga cikinsu cikin waɗanda suka jikatan sai ya tashi tsud haka ya koma cikin matattun ya je ya yi kwance abinsa to shi ne
ko kai ba
da goma
wai shi ma ba dangin
eh
mama ta zai ba biliyan din ba sai matacin
to maganar kenan ai kin san minister dan ban sani ba ko ya kula da wani abu da kin san ya dauki lokaci yana kallon su ina ji ya ankara da wani to shi ne shi wannan da ya tashi shine wannan da ya tashi ya koma cikin matattun ya je ya kwanci abin sa ashe ɗaya daga cikin matattun wani ya hango shi sai ya kira shi ya ce habawa ne dan Allah ka tashi cikin mu kar ka kawo mana rudani tunda dai mu mun riga wato an riga an kirga mu shi yasa ba abin da zaka kwanta ka kawo mana rudani lissafi ya rikice ba ne
azo kanka ga wasu sote
wato abin da ministan ya hango ke da ya ga alaban matattun ma da walakin
ya ga kafa wannan motsi
yawa kaji biliyan 10,000,000 kuma kin san kuɗi ne da ba za a
to mutu sai ya ce zai ba matattun bai ce zai ba
dangin su ba ya ce zai ba
yaje an mutu kuma wayannan da suka jikata nan ciwon nan da gaske ne
eh
kila ministan ya saba irin wannan alheri
eh alai
na ga wanda ba jini na daga ba da hannu sabili da aka tilo su jabarki ne yanzu a madadin
baba ya go makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.